ياسين والرياحين وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت متاعينا غابت مناقبنا وتوز حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحد قرمان وغسلينا غابت مناقبنا وتوز حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد قمان وغسلينا لنا السفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فقط للأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فسنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد في نور
da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su kara tabbata ga fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama'a masu sauraro ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoi wanda yake zuwa daga gidan wannan radio tamu mai albarka da Dala FM muryar zamani wanda take watsa shirye-shiryenta akan mita 88.5 wanda wannan shiri yana zuwa mana ne a duka irin wannan rana ta Juma'a kuma muna yi wa ƴan uwa barka da sallah an yi sallah an yi ibada an yi azumi an yi yallayya wannan duka ibadu ne wanda Allah madaukakin sarki ya kaddarawa musulmai su ringa yin su a irin wannan lokaci da muka yi ta da fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ibadin da muka yi a wannan lokaci idan an sami kuskure ko zilliya a cikin duka ibadin da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki kuma ya karbi kyawawan ayyukan da muka aikata Allah madaukakin sarki ya kaddara wannan aiki ko kuma wannan ibada da muka yi karbabbiya ce kuma tana cikin abubuwan da za su yi sanadiyar ta shiga gidan aljanna a gare mu kamar da aka saba wannan shiri dama yana kawo tarihin magabata ne kuma magabatan ma ya faro daga ajin farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun ji kafin mu tafi zuwa ga dan hutu da muka yi na sati biyu muka kunce dauki hanya da muka yi bayani akan sallar babba da abin da ya shafe ta kafin nan muna tattaunawa akan ɗaya daga cikin gwarzaye na wannan al'umma wanda yake sunan shi ma in aka faɗa yana maka nuni da alamar cewa akwai gwarzanta akwai jarumtaka a ciki shine Khalid bin al-Walid wannan bawan Allah Khalid bin al-Walid kamar da a cikin satin da ya huce mallan ya kawo animar take da takobi ce daga cikin takubban Allah wannan kawai ya ishe shi wanda kuma wannan take manzon rahama ne ya sanya masa wannan cewa shi takobi ce daga cikin takubba na Allah shi yasa ake ce masa takubin Allah madaukakin sarki wannan kawai ya ishe shi abun alfahari ya ishe shi a nemi yadda za a yi koyi da shi tunda dama sunan shirin rayuwa a bar koyi me Khalid ibn al-Walid ya aikata har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa mishi saifullah abune da yake kaman haska wa mutane kofa da malan yayi a satin da ya huce na su tashi su ga me za su iya yi dan su yi kwaikwayo su yi koyi da shi rayuwar wannan bawan Allah satin da ya gabata ko kuma ince kafin mu tafi wannan dan hutu a satitukan da suka gabata daktar ya kawo wasu gurare da ya taka wata rawa da yayi wani abu wanda yake na gwarzanta ne kuma mun ji irin yadda ya kasance cewa shi gwarzo ne to ya za in yi koyi da shi dan ka amsa sunan shirin ko kuma ka taka rawa kai shirin ya amsa sunan shi cewa gashi kana koyi da shi shi yasa sai ya kawo mana abubuwa wanda suke nuna cewa lallai wannan bawan Allah gwarzo ne kuma mutun ne jarimi kuma mutun ne wanda ba abin da yake tsoro sai wanda ya halicce shi wannan sai ka sanya zaka yi ka ga yaya kai ma zaka yi koyi da shi a cikin wannan irin gwarzantar tashi wanda dama idan ka kalla zaka ga cewa an ga maka daktar ya ga mana waɗannan gurare da yake gwarzantar ne dan ka ga zaka yi koyi da shi a cikin irin yadda ya kasance gwarzo saboda haka abin da ya kamata mu lura da shi kenan abubuwan da malam ya kawo ina ga ya kawo gurare wajen guda hudu da ya nuna gwarzantar shi kuma yau ma insha Allah na san daktar zai dora daga irin guraren da din da ya nuna gwarzantar tashi ya nuna shi jarimi ne wanda a ciki kuma zaka ga daga wani irin guri ne kai kuma zaka samu ba sai kai irin abin da ya din ba zaka iya gani kai a loshi a lokacin sa ga abin da ake kai a lokacin ka kuma menene ya kamata kai kamar kowane sati muna tare da ku ni Aminu Khidir Idris tare da daktar Abdullah Umar Usman Gadanga haka da makallahu satittika kaman uku da suka huce muna tattaunawa a kan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid wanda ka kawo sunayen shi da abubuwa dai da dama wanda kuma kana bamu misalai na irin inda ya nuna jarumta a cikin rayuwar shi ban san yau da me zaka fara ba
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اتمام الاكملان على خير خلق الله اجمعين نبي الهدى والرحمه محمد بن عبد الله الامين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
hakane kaman yadda jawabi ya gabata muna tattaunawa ne akan wannan sahabi mai suna Khalid ibn al-Walid kafin nan muna yi wa ƴan uwa fatan alheri da fatan an yi sallah lafiya kuma Allah ya karbi ibadan da aka yi Allah ya maimaita mana ya sa baɗi da mu za a yi
amin
ya Allah Ubangiji ya fi mana kurakuran Allah sa mu cika da imani Allah ya ji kan magabatan mu ya ji kan iyayen mu
amin
Khalid ibn al-Walid kamar yadda muka yi bayani wato wani gurzan sahabi ne abun buga misali a cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wurare da yawa da malaman tarihi suka ta rubutawa dangane da abubuwa da yana jarantaka wannan kuma saboda musulmi su ji cewa wannan addini ne na jarumai ba addini ne na matsorata ko masu rauni ba Khalid ibn al-Walid shi kadai al'umma ne mai zaman kanta na yi bayanai a satitukan da suka wuce wurare irin jarantar da ya ce a lokacin fatu makka da wurin da irin jarumtar da yayi a ranar yakin mota wanda kamar yadda aka bada labari riwaya ta zo Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya jagorori komandoji da za su je wannan yaki amma babu Khalid ibn al-Walid a ciki mutum uku a mota kenan amma Allah ya kaddara duka aka kashe su dan haka Khalid ibn al-Walid ya dauki tuta ya rike yace ra'aytuni yawma mu'ta in daqqa fi yadi tis'atu asyafin ni na ganni a ranar yakin mu'ta a hannuna ni kade sai da naragargara takobi guda tara duk yanar ke ya diddige gaba ke dai saboda aiki yace takobi ɗaya ne ya saura a hannuna a wani babban takobi da irin masu fadin nan wanda ake yin sa a kasar Yemen dan haka shine ya dauki wannan tuta ya je ci gaba da yaki Allah ya taimake shi masa buri shine ma annabi yake fada sallallahu alaihi wasallam thumma akhadha ar-rayat sayfun min suyufillah hatta fataha Allah alaihim sannan takobi daga cikin takuban ubangiji ya dauki tuta ya rike tuta kuma ta dalilin sa Allah ya bude hadisin Imam Bukhari kuma yadda ya rawaito shi a cikin sahihin sa bana mu manta ba da kokarin Khalid ibn al-Walid a lokacin da Sayyidina Abubakar ya tinkari ahlur ridda wato waɗanda suka ridda din nan san bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya akwai waɗanda suka ridda suna ganin cewa su ba za su sauke wani nauyi na shari'a ba ko kuma ba za ma su yi addinin ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tafi ya bar addini a cikin cip cip sai na Abubakar ya so ya dora kamar yadda Annabi ya tafi ya bari a cikin cip cip amma suka ce a'a to Khalid ibn al-Walid shine yake dauke da wannan tuta a lokacin da za a yaki wannan ahlur ridda alhamdulillah ya nuna jarintarsa kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata haka idan ka zo ranar yakin yamama Ikrima ibn Abi Jahal da Shurahbil ibn Hasana Allah ya yarda da su
amin
ba su iya cin nasara da rinjaye akan ruddaddun mutanen nan ba a yamama dan haka Khalid ibn al-Walid ya kama hanya ya tafi ana ba da labari sai da ya kasance tsakaninsa da inda sojojin Musailamatul Kazzabi suke tunda anan za a je yakar Musailamatul Kazzabi ne shine wannan makaryacin mutum
na'am
da ya da'awar cewa shi annabi ne
na'am
dan haka sai da ya je a ce dare ɗaya tafiyar dare ɗaya ne tsakaninsa da inda rundunar sojojin suke sai ya kai farmaki ga wani da ake ce da shi mifrazata ko na makamancin wanda daga Bani Hanifa ne a ƙarƙashin jagorancin Maja'a ibn Murara al-Hanafi waɗannan mutane rundunarsu waɗanda Khalid ibn al-Walid yake tunkara a yanzu sun kai mutum wato 40,000 da wani abu ko dai 40,000 ko 30,000 a tsakanin nan wannan sojoji ne ga baki ɗaya mayaƙa da suke neman su murƙushe musulunci a wannan alhamdulillah Khalid ibn al-Walid ana ba da labari ya yi nasara a kansu har ma ya samu ribatattun yaƙi a cikinsu mutanen waɗannan Maja'a kenan da na faɗa aka kama shugaban nasu shi ba a kashe shi ba saboda babban mutum ne a Bani Hanifa mana za a iya amfani da shi watakila a samu wata nasarar an ce an yi yakin da ba a taɓa yin irinsa ba
Na'am.
Kwarai da gaske. To akwai kuma inda aka zo yaki ya tsananta har sai da aka kai ga rumfar musulmi. Inda ma wato Khalid ibn al-Walid din shi kansa yake sai da aka kai farmaki a wurin. Amma alhamdulillah musulmi da sun dan ja baya. Amma sai da sun sake dawowa. Khalid ibn al-Walid yana musmagiya yana ya ayyuhan nas imtazu lina'lama bala kulli hayyin wa lina'lama min ayna nu'ta kuware 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 kuzo mutunkari waɗannan mutane dan mu gane ƙarfi na kowanne al'umma ko kowace jama'a sannan ya kamata mu fahimci ta ina abokanan gaba za su zo mana kada su yi mana illa mana dai kalmomi ne ta amfani da su na nuna ainihin wato a zaburar da su sahabbai tunda daman babban mayaki ne ya san yaki shi yasa ake ba da labari a kansa an samu nasara addinin Allah ya samu nasara a wannan yaki a sahabbai suka samu nasara da tabi'ai an ce a lissafin musulmi a wannan ba su wuce mutum 13,000 ba wanda su kuma mutanen musayyada matalkan zabi din nan sun kai mutum 40,000 mutum 40,000 13,000 su rinjaye akan mutum 40,000 ai wannan sai karfin imani an ce a wannan ma'arka ta Yamama
na'am
a cikin kabilar Bani Hanifa an kashe dan adam a cikin su su kafiran kenan sun kai mutum 14,000 subhanallah mutum 14,000 anan ne aka kashe Musaylamatul Kazzab wannan makiyin Allah mutum na farko da ya fara fitowa ya nuna gabarsa da kiyayyarsa da bayyana cewa shi annabi ne musulmi kuma an kashe mutum sun kai 360 mutum musulmi sun kai 360 cikin al-muhajiruna da al-ansar kuma an ce kuma akwai mutum 300 cikin al-muhajiruna kadai ba yan Madina ba da mutum 300 cikin tabi'ai an yi wa musulmi fabarna a yakin Musaylamatul Kazzab nan makaranta Qur'ani ma haddata an kashe ya kai mutum 500
lillahi
ai an yi ta'adi wa musulunci kwarai kenan a lissafin wannan waɗanda aka kakkashe din nan musulmi an kashe musu mutum 1,200 wadancan an kashe musu mutum 14,000 wannan kuma an kashe musu mutum 1,200 duka wadannan shahada su kai to kaga shi da bisa 100 kenan in an kwatanta da na abokanan gaba da aka kashe wannan nasara ce kwarai wadancan an kashe musu 14,000 wannan kuma an kashe
200,200
lalle
akwai nasara
akwai nasara kwarai da gaske
alhamdulillah
to Allah ya mana afuwa
amin to akramaka Allah kafin ka dora bari mu leka sashin tallace tallace mu dawo sai mu ji da me zaka dora mu sauraro ku ci gaba da sauraron wannan shiri mai albarka kafin mu dawo daga sashin tallace tallace mu dora daga inda muka tsaya
ruwaidaka رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج
جماعة سرارو بركة مدادة وأتكون وانن شرينا ممي البركة نار ايواء بركوي قواندي دس انشرين أسكيا منا تترنا واني أكن صحاب منزم اللنا صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد wanda mun ji abubuwa na gwarzamta na jarumta da ya nuna akarmakan lahu a cikin bayaninka akan yakin yamama kai bayani kamar an kashe tabi'ai ma wajen mutum 300 wannan yana nuna cewa kenan ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yakin ba ko ya abun yake
eh na'am haka abun yake ai ba ni sunan shi tunda an fita dole akwai tabi'ai da yawa a cikin wannan suka halarci yakin
na'am
so su ma an kakkashe su
na'am
kuma yadda tarihi ya tabbatar sun kai mutum 300
na'am
300 min tabi'ina ga manya-manyan sahabbai su ma makarantar Qur'ani da aka kashe wajen mutum 500 so amma alhamdulillah Khalid ibn al-Walid ne cikin wanda jagoran da yayi abun azo a gani masha Allahu alai ya ba da gudummawa idan ka zo bayani akan yaƙuka da yawa ba za mu iya bayanin yaƙukan da ya je ba da jarin takarda yayi amma dai babu misali akwai irin su al-ubulla shi ma yaƙi ne da aka je aka gwamza tsakanin musulmi da kafirai shi ma Khalid ibn al-Walid ya fitar da jarintarsa a fili Allah ya taimake shi ga yaƙin da aka yi na al-Mizar da ake faɗa shi ma ya bada tasa gudummawar ƙwarai da gaske wanda duka waɗannan suna nan a cikin tarihi nasa ko sirarsa da malamai suke ta rubutawa babban abin da ya fi wato ɗaukan hankali da ya kamata mu mai da ba ni sunan shi hankalin mu sosai a kai shine bayan nan mutum ne wato mai ikhlasi ƙwarai da gaske yana da ikhlasi bayan jarumtar abinda ake so da mun shi musulmi ya zama jarumi kuma ya zama mai yin abu dan Allah tabaraka wa ta'ala ga jarumta ga yi dan Allah ga jarumta ga yi dan Allah muna da rauni gaskiya a cikin al'amuranmu kuma akwai ci baya za ga yanzu kusan tsoro ya mamaye zukatan mutane tsoro ka kasa ganewa ake jin tsoro dama malamai suna cewa duk lokacin da ba a ji tsoron Allah ba aka guje wa Allah to Allah zai dasa tsoron wani Allah a cikin zuciyarmu wanda Allah ya taimake shi yana bin Allah sau da kafa daidai gwargwadonsa to da yaddar Ubangiji Allah yakan cire masa jin tsoron ko firgicin wani dan adam ko barazanar wani dan adam zai rayu rayuwa mai daɗi ya san cewa annama asabahu lam yakun liyukhti'a wama akhta'ahu lam yakun liyusiba wanda ba Allah ta'ala ya san cewa duk abin da ya same shi wallahi ba zai kauce masa ba kuma kai abin da ya kamata ke abin da ya kamata ki tike nan duk wani abu da ka sani na alheri da ya same ka daman Allah ya tana dan maka zaka same shi haka kuma duk wani abu na sharri da ya same ka ka kaddara Allah ya rubuta maka zai same ka to me ne jin tsoron wani sannan duk abin da ya kubuce maka duk abin da baka same shi ba to ko in Allah ya sa da damun ba zai same ka ba amma akhta'aka lam yakun liyusibak so kada ka taba zamanin wani zai iya toshe maka hanyar samu wani zai iya hana ka wata daukaka da Allah ya shirya ya baka wasu za su iya hana wata dama da Ubangiji ya kaddara za ka samu wallahi babu kuma ba wanda ya isa ka ya raba ka da duniya alhali lokacin da Allah ya ajiye maka bai yi ba za a yi tabgawa aje a dawo ko za a ci nasara a kanka sai lokacin da Ubangiji ainihin wato ya kawo ƙarshenka yana da kyau musulmi ya fahimci wannan kuma zai samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali ya yi abunsa don Allah ta'ala ba mu musiba irin wacce ta wuce mutum Allah ya jarabe ka da jin tsoron wani Allah ka zo ka wayi gari aikin da ake yi sa don Allah baka iya yi don Allah din kana yi don wani don faranta wani Allah da ake neman lada a wajensa ka wayi gari kana nema a wajen wani Allah ta'ala wal iyadu billah Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu Khalid ibn al-Walid wannan jarunta tasa abinda ta haifar masa ikhlasi ga Allah. Haka ake tafiya kunnan doki gajaran takarga aiki dan Allah, ba a tunanin dan Adam. Ana bada labari cewa duk wannan jarantarta sa an kai lokacin da Sayyidina Umar ibn al-Khattab ya cire shi daga wani mulki da ya bashi a matsayin sa na commander. Lokacin Sayyidina Umar, sai Umar ya zare shi ya cire shi, wanda kowa ya sani duk a cikin sahabbai an ce ma Khalid ibn al-Walid ba fa yace ba. Yawa, in dai a cikin sahabbai ne to baya Khalid ibn al-Walid, ba ai wani mutum irin sa ba a jarinta da yaki masha Allah. Amma duk da cewa Sayyidina Umar ya cire shi yace ba kai ne commander ba yau, Khalid bai gushi ba, lam yazal murabitan bi hims, yana ribati yana nan yana zaman gadi a garin Hims. Har sai da ciwo ya kama shi, rashin lafiya ya kama shi, wanda zai so a ce tun da dai baya shi ya ci gaba da rike wannan kujera. Amma da kira yau komai yana iya canjawa. Yau kai ne, gobe ba kai bane. Wallahi nake gaya maka haka, ya ci gaba da aikinsa na jihadinsa da na da'awarsa, babu alamar canjawa. Ka san idan mutum yana shugabanci, in aka cire shi daga shugabancin a yanzu za ka ga ba sai ma an tambaye ka ba kawai. Ina jin daga rigarsa ma za ka gani.
Kware da gaske.
Subhanallah. Daga mu'amalarsa, daga kazar-kazar ɗinsa. Amma akwai mutanen da damun su dan Allah suke, ko ku nada su ko kada ku nada su, ko ku ce sun iya ko ku ce ba su iya ba, su ba bai dame su ba dan an cire su a wata kujera da aka ba su. Wallahi malam baya canja musu komai. So haka wannan bawan Allah Abu Khalid ibn al-Walid, din da Umar ya cire shi daga ainihin wato matsayinsa na commander, bai gushe ba, yana ci gaba da aikinsa har sai da wata rana rashin lafiya ya kama shi. Abu Darda'i ya je ya gaishe shi, sabai wato sun gina akan tarbiya ta gaida ƴan uwansu da suka yi rashin lafiya, wanda wannan sunna ce mai kyau, ya kamata mu kiyaye ta, mu rinka ɗabbaka ta ne dai gwargwado. Abu Darda'i ya je gaida Khalid ibn al-Walid, daga zuwa fa ya je gaishe shi, kawai sai Khalid ibn al-Walid ya fara wasiya ya ce, da dawakina ko dokina da makamaina gaba ɗaya na yaƙi da nake amfani da su, ya Abu Darda'i, ina shaida maka na ba da su saboda Allah sun zama waƙafi. Gidana da yake Madina, yana da gida Khalid ibn al-Walid a Madina, yace na ba da shi saboda Allah, kuma ina shaida maka na sanar da Sayyidina Umar ibn al-Khattab a matsayinsa na halifa, wa ni'mal aunu huwa ala al-Islam, madalla da mutum mai taimakon musulunci irin Umar ibn al-Khattab, kuma lallai ga wasiyata nan na bayar, zartar da ita na miƙa Sayyidina Umar ya zartar da wannan wasiya. Haka Abu Darda'i ya ɗauki wannan wasiya ya kai wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya ce ga abin da ɗan uwana yake faɗa, na je gaishe shi ga abin da ya ce, kuma ya miƙa maka amana ta zartar da wannan wasiya ɗin a hannunka. Umar ya karɓi wannan wasiya, ya yi masa addu'a, ka duba ikhlasi, ka duba at-tajarrud al-kamil lillah, mutum ya gaba ɗaya miƙa lamarinsa ga Allah ta'ala, sannan ka duba wala'i, biyayya ga shugaba. Wannan shugaban Umar ɗin fa shi ya cire shi daga commander in chief na army a wannan lokacin. Amma ko da wasan bai ji a ransa ko yana jin haushin Umar ba, a sai ya miƙa zartar da al'amuransa na wasiya, ce a je a ga Umar. Umar ɗin da ya cire shi daga shugabanci amma wallahi Khalid ibn al-Walid lam yatagayyar dan shi ba mulkin yake so ba jarunta ne Allah ya dasa masa ita aka dauka aka bashi kuna so ya muku ba ku so shikenan shi abin da yafi damuwa da shi shine ya samu maradatullah yardar Allah tabaraka wa ta'ala anan gurin yan uwa abin da rasul zamu dauka shine mu kula da wannan babi na farko dai shar'antun yin wasiyya ana so ai wasiyya kamar ya ai wasiyya mutum idan ya ga wato abubuwan da ya tara lalle ya kamata in ya duba su da kyau ya kamata ya yi wasiyya kada ya bari ya mutu haka ya tafi a zo a sarrafa maka al'amuranka bayan da kake so ba kuma wasiyyan nan ba sai mutum zai mutu ba manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi bai kamata ɗayanku ya kwana ɗaya ba face wasiyyarsa tana rubuce a ƙarƙashin filansa
kuma kalla ita wasiya ai na da ce sai mutun ya ji zai mutu sai rubuta dan kai mutiya
to mutuwar akar makallawo tana da alat ne
wata mun da ji ba shi da lafiya
wata tana da alat wata ba ta da shi to wanda yake cikin tafiya lafiya sakalo ya je hadari ya fadi ya mutu fa wanda aka kama aka harbe fa wanda aka sace wanda aka yi kaza shine hikimar kullun ya zama ta wasiya ka tana nan
ko da ba ko lafiya ta kalau
ko lafiya ka kalau
na'am
ko lafiyarka zama zaka yi da takarda da biro ka rubuta abubuwan da kake so a yi bayan ka mutu da wanda baka so watakila akwai kyauta da kake so ka yi a cikin dukiyarka kai aikin Allah
na'am
wata sadaka zaka bayar kana da yancin ka yi a dukiyar da Allah ya baka gaba ɗaya a duniya ɗaya bisa uku ka iya bayar da ita a yi maka tanadin kabarin da zaka kwanta ma'ana a yi maka ayyukan Allah wanda zaka rinka samun lada yana riskarka a kabarinka amma mu yanzu abin da kina mutum ya tara miliyoyi biliyoyin kuɗi babu basirar da zai wannan ka zo ka mutu ka gama tara kudin matanka su gaje su je su auro wasu mazaje ai ta lilo akan gadajen da ka siya wallahi ƴaƴanka baka yi musu tarbiya ta addini ba su zo ku su kasafta kudin wallahi ko ziyarar kabarin ka ba za su rinka zuwa ba wallahi ka mutu a banza kai baka yi aikin Allah ba kai baka yi wa kanka tanadi ba na kiyamar ka ka tara dukiyar da zaka iya sayan aljanna da ita wallahi Allah wasu Allah ya ba su dukiyar da wallahi idan suka infakin ta Allah zai ba su aljanna inda Allah yana ba wa wasu dukiyar ne idan su samu ya za su yi tanadi amma babu bal tusiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa rayuwar duniya ake fifita shi yasa mutum sai ta zo ta rinka diban mu ba mu aune ba lalle ne kowa ya wasiya lalle ne ai mun kaza kar ai mun kaza in ba ka ba za a maka ta'adi bayan ka mutu wallahi akwai misalai da yawa babu lokaci Khalid ibn al-Walid yake cewa yoni a duniya ai babu abin da nafi jin dadi da samun kwanciyar hankali da shi wato irin yaya zan je na game da Allah tabaraka wataala mutum ne da ita kullun burinsa gari nawa ya shigar da shi cikin musulunci ya kara wa musulunci yawa kowace rana inda ya je jihadi burinsa ya kwato wancan garin na kafirci ya miƙa wa musulunci ya zama tutar la ilaha illallah ita take gudana a cikin waɗannan garuruka sha'irul islam yake so ya rinka gani a biladul islam kaga duk da bayan wannan wata ran aka ce da shi yake ba da labari ya ce babu wani dare da za a ce wai a ce a kawo mun amarya ta hada irin lokacin da mutum zai samu da daren da za a kawo mun amarya da daren da zan je in tarar da ni a daji cikin sanyi da ruwa cikin ciyawa da surƙuƙi ya ce wallahi na fi sha'awan wannan dare sama da daren da za a bani amarya ni na fi son ganni cikin surkuki ina zaman tsoro da firgici ina jiran ko ta kwana ina jiran abokin gaba da zai zo kaina yace wallahi wannan daren na fi son su akan daren da za a kama wata amarya Allahu akbar abba mana Allah jigan Khalid ibn al-Walid to amma bayan wannan ya ba mu darussa sosai a rayuwarsa wanda lokacin ba zai bari mu yi bayani ba ga baki daya yayi burin Allah sa ya mutu a filin yaki a cikin sana'arsa aikinsa amma ina Allah bai kaddara ba sai yanda Allah ya ga dama akan shimfida sayar su Khalid ibn al-Walid kana zalika fil kitabi was sura yayin da mutuwa ta zo wa Khalid ibn al-Walid yace wallahi laqad talabtu al-qatl fi madanihi nayi ta neman inda zan mutu a inda nake tsammanin zan mutu din in mutu a wurin amma fa lam yuqaddar li ba qaddarta mun ba yace illa an amuta ala firashi sai dai kawai an kaddara mun zan mutu akan shimfida ta so alhamdulillah yace ya gode wa Allah yace idan na mutu da makamai na da doki na da abun hawa na da gida na da ke Madina ku bayar da shi saboda Allah shi gashi nan na hadu da wani na hadu da su wani an soke ni an sare ni an harbe ni an yi min duk babu wani wuri da zaka shimfida yatsinka ko hannunka a cikin Khalid ibn al-Walid fa ce akwai wurin sukan takwabi da sara yace gashi nan yau zan kwanta na mutu akan shimfida ta kuma haka din ya tashi ya mutu
na'am
Allahu akbar Allah ya masa afuwa
amin
Allah ya yafe masa
amin
Allah ya ji kansa rahama
amin
Allah sa aljanna ce mu komar mu
amin
so ban sani ko akwai tambayoyi
eh kafin yan uwa su turo tambayoyin nan ba dai da za su iya turo mana sakon karta kwana kai tsaye 0860 6620 0885 akaram kallahu kace sidna Umar Allah ya kara mishi yarda ya cire Khalid bin al-Walid daga jagora daga komandancin sojoji to wannan yana da bamba kuma ga irin yadda Khalid ya nuna alama ba damuwa har ma ya mika wa shi sai na Umar ragamar tafiyar da wasiyyar sa bayan ya bar duniya wannan yana nuna cewa akramakallahu shi akwai bambanci kenan kamar komandancin sojoji in an cire shi ba sai ya damu ba amma idan mulki ne na shugaba shi zai iya damuwa ko kuma yake nuna
wato asali mana amini yadda shi jagoranci yake shi shugaba na gaba daya yana da yancin a shari'a ya nada wani ya sauke wani
na'am
kuma duk wanda aka ba shi riko na wani wuri komanda ne shi na soja a'a wani wata ma'aikata ce aka ba shi minista ne shi a'a director ne a'a duk abin da aka ce an nada ka ai ba kujera ce tabbatacciya gare ka ba kai ma zuwa kai ka je ka tarar da wani so a wato abinda yafi dacewa fa kamata bai kamata dan an cire mutum bai zo ya kama gaba yanzu kaga wani in shugaban sai cire sai antipati sai ya zagin sa
da fa shi takara
da fa da shi aka ci gwamnatin da darin aka yi ta rashin mutunci da duk aka yi ta yi da shi jagora ne aka rashin mutunci amma yanzu an zo an gano tsiyarsa an canja shi to yanzu zai nuna wa mutane cewa baya tare da wannan mutum amma da yana cin murera abin kaga ya shiru so duk wannan gaskiya sun duniya ne a gaban mutane yake nuna haka amma ba wai laifi bane dan shugaba ya cire wani ya sa wani matukar ya duba maslaha kuma kowane shugaba zai duba su waye ya cancanta ya tafiya da su ba za ka je ka dauko abokin gaban ka dasa shi a wani guri da zai maka illa ya kashe ka baka sani ba akwai kisa na kashe ka a rai akwai kisan da za a hana ka sakat
kisan mun muke kenan
wa mu mun kisan mun jama to yanzu dole a cikin al'amuran tona mai na ake
Allah ya samu
tuna mai na ake
na malam wannan Hamisu Fanshekara bakin dogo yake cewa salam ina yi muku fatan alheri ni tambaya ta ga malam ita ce wani sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yin wafati ya fara mutuwa kenan
wallahi na manta sunan sa kwanaki mun fada anan a karatu amma na manta sai dai insha Allah sai dai ya fara yin mutuwa din dole a ce a gari kaza a Madina a Sham a Makka a ina ne dole sai an kayyade duka malamai sun yi bayani wanda ya fara mutuwa cikin sabai a gari kaza suna fada malaman hadisi amma na manta gaskiya bazan ita na sunan shi ba
na'am
kuma matsalar ban sani ba a wani garin kake nifi
eh gaskiya
tunda sun yi yadu ai
na'am
eh
kuma ko yana nufin bayan barin Annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ko kuma tun yana duniya
to ka gani
eh
ware da gaske
to
kuma kullum muna fada irin wannan tambayoyin da haka Allahu alam sai ka gari fa'idar su ba ta da yawa sosai
na'am
dan ka sani ba wani abu zai kara ma ko ya kara ma imani ko na abu ba eh sai ilimi ne na'am
wanda yace salam malam Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana dan Allah a kara tunatar da al'ummar musulmai game da layya idan Allah bai baka damari ba haka hakura karka jefa kanka a wani hali malam Allah ya baka abinda kake nema
Allahumma amin
duniya da lahira
Allahumma amin Allahumma amin
sako daga Muhammad Inuwa Tela Sharada
Allahumma amin
to ai malam wannan tambaya kusa an huce
eh mun bada amsar ta amma ba ni fi ilimi ne na shari'a
na'am
ya kamata wata kila ko tun satin da ya wuce ya tu
a yanzu na aka shiru
layya ga me iko wajibi ce
don
ce mafi inganci ga wanda yake da hali yake da nama wajibi ne yayi amma wanda bai da hali kare je ba jefa kansa cikin kunci yace dole sai yayi akwai masu zuwa su je su ci uban bashi su zo su kurmushe ragon su cinye shi kuma a basu da bashi shari'a ba ce sai ka je ka ci bashi ka zo ana binka wallahi tallahi akan kai layya ba in kana da hali kai idan baka da hali ka hakura annabi ce man wajada sa'atan wanda ya samu yalwa
na'am
wanda ya samu haka hadisin yazo man wajada sa'atan falam yudhi wanda ya samu yalwa bai yi ba so kaga in baka samu yalwa ba baka da laifi dan uwana baka da laifi so muna muku fatan alheri Allah ya sa mana albarka
amin
Allah ya jigan iyayenmu Allah ya jigan magabatan mu yasa aljanna ce makomarmu bari mu dakata anan saboda kurewar lokaci وبها ذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما سورارو إياك تن أبن دادامي إياك عمو كينا أشكم وانا شدي نامو مي البركة نرى يوا أبركوي وان ديزو دقا جدا ليدن دالا إف إم مريا زاماني أما ددين شو غبا جاغورا أمر غزال ياكوبو أسماء صديق شو غبا شلي شدي أبا هارونا يساد عندكو أمين خدر إدرس نكي چوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لينا وبت مناقبنا وتوزع حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى
كيف الحب
Dala FM Muryar Zamani
kuke ya ku gayyar amare da sauran al'umma masu bukatar kayan wuta na kamfanonuwa da dama masu karko ta aminci to ku garzayo shimfiɗe dan kamfanin Sana Aminu Electronics Store ku samo kala-kalar kayan kawa daga kamfanonuwa da dama kamar kayan kamfanin Toshiba, Hisense, Tamakul, Nexus, Sharp da kayan kamfanin Solstar Sana Aminu Electronics Store sun tanadar muku Rich mai rike sanyi daga dau da TV plasma mai dadin kallo Tangararau ga injin wanki mai wanke kaya kalkal ga AC mai amfani da karamin injin wuta tana da gas cooker mai sauran girki hadi da shot glass babu shakka kamfanin Sani Aminu Electronics Store shakurkun dumne sannan kowane kaya kuka siya akwai kyauta ta musamman da za a baku addressin su yana nan a number 57 kan titin Ibrahim Tayo ko ku kira number waya 080-33-17-72
If I am the good Lord, if I am my name, if I am, and if I
Devil King cooking oil. Now, Obonga quality oil with fresh, well. And the price now, carry go. It gets tamper proof and it day for different sizes. So as it is fit your belly, it is fit your pocket. Oh, yeah, jolly inside better. Go buy Devil King oil for shop when near you.
So he meet him. They pull his hand out for him. She no agree, oh. Credit, oh.
Recharge 200 naira or more, and you will get 9 times your recharge. Mm. It means, say, if you recharge 500 naira, you will get 4,500. Mm. It never finish, oh. You can buy 1 gigabyte plus 3 hours free streaming for only 500 naira. One time offer. This offer is open to new customers on the Nine Mobile Network. Existing customers to fit Jollificate for this offer. Just dial *611*20# to join.
Nine Mobile, here for you. Here for Ninja.
Kan gabar shamiyan taushe wanda ba ta taba dandana irin ta ba kamar yanda na sani sabon dandanan dangote yana tattare da kanshi da ya dace
gabatar muku da sabon dandanan dangote wanda aka yi shi daga tsirannin da kayayya ne yana karawa abinci kamshi da dandanan musamman wanda ya zama karshen magana dangote seasoning abinci mai dandano a kowane lokaci.
Which one beyond this alato now they get where must never end?
My guy, this one pass alato. This one, now mobile pill and win promo.
Mobile waiting?
Hey, the mobile pill and win promo 2.0 don't land in Bosa. Just buy 1 4-liter bottle of mobile super 1000 X1 XSP or mobile super 2000 lubricant. He label with the front and back and you go see your pin. Type mobile, link space, type the pin, then send and go 58123.
Now true, Mobi summer me credit instant.
You also qualify to win brand new motor, motorcycle, flat screen TV, generator, and plenty of other total price demo.
Chai.
Return empty bottles so Mobi filling stations will join for this promo. And there goes summer you instant gift again. Or summer you another draw ticket to increase your chance for win. Promo now from May 20th till August 31st, 2019. Terms and conditions apply. You
make it mobile.
Country hard, country hard, but person way get sense go hammer. Una don't yes say for the 9 mobile 9 times offer. When you recharge 200 naira or more, you go get 9 times your recharge. This is my original bonus. So.
9 mobile, here for you, here for Ninja.
Dale FM, Muriel Zamayama.
Tergana mita teman untuk kos ubiar Dale FM Muriel Zamayama inda muka sorari syurai wa abarkoi. Dapatan an ji daɗin kasancewa da mu sai kuma wani makon idan Allah kan mu inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ƙarfe 10:01 da misalin ƙarfe 10 ko shirin rauda na nan tafi amma kafin nan anan iyalan wato Dayuru Abdullahi Taylor da na Salisu Alhaji Usman na Arramate kenan suna farin cikin gayyatar ɗaurin auren ƴaƴansu Habibu Dahiru Abdullahi da Ubaida Salisu Alhaji Usman na Arramatai wanda za a yi kamar haka gobe Asabar kenan 17 ga watan Agusta na shekarar 2019 da muke ciki da misalin ƙarfe 10:30 na safe gurin haduwa wato gidan Turawa kenan daura da kuma wani daura auren daura auren to dukawa tsakuwa to da Allah ya bada halarta iko halarta amin anan ma iyalan malam Sale Idris Marke da na malam Ibrahim Muhammad Bagwalawa da farin cikin gayyatar ɗan uwa da abokan arziki zuwa wajen ɗaurin auren ƴaƴansu Abdurrashid Umar Idris da Usaina Ibrahim Bagwalawa wanda za a yi kamar haka gobe Lahadi ke gobe